bayan shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa kuma zakaran ƙwallon ƙafa na duniya Lionel Messi yake dawowa fafata wasa wa ƙasarsa ta Argentina. Hakan na da nasaba ne da ganawa da sabon mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Argentina Edgardo, wanda ka yi a ƙasar Spain, inda Edgardo ya zauna da Lionel Messi da Xavi Mascherano a jiya, inda suka ɗauki tsawon sa'a guda suka tattauna. Sai dai kama yanzu har yanzu ba su fayyace dalilin ganawarsu ba, in ba a manta ba Lionel Messi da Mascherano sun aje takalmin bugawa ƙasarsu wasa ne yayin wasa na ƙarshe tsakaninsu da Chile a Copa America, wanda Chile suka samu nasara akan Argentina daga bugun daga kai tsaye mai tsaron gida. Sai dai tsohon ɗan wasan Argentina Maradona yana ganin cewa sabon mai horar da ɗan wasan ba zai iya shawo kan ɗan wasan da ya dawo ƙasar da buga wasa ba. Huta lafiya.